Ahmadiyya Mazluma Qulubuna Mahzuna Qulubuna Mahzuna Qamatuna Maksura Qamatuna Maksura Ru'usuna Makshufa Ya Zeyna 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 Ahmadiyya Mazluma Ahmadiyya Mazluma Qulubuna Mahzuna Qulubuna Mahzuna Qamatuna Maksura Ru'usuna Makshufa Ya Zeyna 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 Sine zana Latfe zana Farmud As-salamu ala Latimat al-vajud Salam bar on surat hai ke Latfe zadan be khudeshun tu ashura Ahmadiyya Mazluma Ahmadiyya Mazluma Qulubuna Mahzuna Qamatuna Maksura Ru'usuna Makshufa Ya Zeyna